malami kuma attajiri Khalifa Isyaka Rabiu ya rasu yana da shekaru 93 a wani asibiti dake birnin London na kasar Burtaniya. Yanzu haka dai ƴan uwa da abokan arziki na ci gaba da tururuwa zuwa gidan marigayin dake wurin dutse kan titin Aminu Kano a nan birnin Kano domin yi wa juna ta'aziyya. Wazirin Kano Murabus Sheikh Nasir Muhammad Nasir na cikin sahiban Khalifa Isyaka Rabiu.
Malai tare mun taso tare mun yi karatu a wajen malai tare malai tare har zuwa yau Allah ya karɓi ranka bayan sallar magriba Allah ya jidda ka Allah ya gafarta maka Allah ya kauce na mu zuwa Allah ya rusa mu da kafin wata sa'adati da alfarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam malai tare alhamdulillah ya addu'a alfahari da kuma tsayaye shi har yau kuma ta ga Allah ya yi alqur'ani hidima ya sauta masa alqur'ani ya kuma ci gaba da girmama alqur'ani a san cewar malai tsaga dan kasuwa mai ciniki da kowane fanni mai mu'amala da kowane nau'in mutane bai sa ya bar alqur'aninsa ba bai sa ya manta da alqur'aninsa ba bai sa ya daina karanta alqur'aninsa ba har ya shiga cikin rashin lafiya yana karanta yadda yake karantawa yana sauri haka yake karantawa yana gwarzo haka yake karantawa yana shehu ya zama tsoho haka yake karantawa cikin rashin lafiya to Allah tabaraka ta'ala sa alqur'ani ya cece mu.
Shi kuwa alarama malam Dauda Lokon Makera cewa yake
wannan rashin bi ga dukkanin mahaddacin alqur'ani ga dukkanin wanda yake wa alqur'ani hidima ga dukkanin wanda yake son mahaddata alqur'ani ga dukkanin wanda yake son ya koyi alqur'ani ga dukkanin wanda ya iya karanta alqur'ani ga dukkanin wanda yake son jinin sa ya karanta alqur'ani ya iya karanta alqur'ani ya haddace alqur'ani saboda ka wannan rashin ne a gare mu dukkanin mu gabaki daya kuma wawo ce ke rani ne wanda to kafin a cike shi ba san wani irin lokacin da za a cika irin wannan ramin ba domin mutumin da shekara 80 yana yi alqur'ani hidima to kaga magana zancen a ce wai an cikin ramin nan a rana ɗaya ko a kwana 80 ne mai mawuyaci illa mu ce dama shi dukkanin wanda Allah ya busa masa rai yana da lokaci abin ka'ida wanda idan lokacin sa yayi an saki ran Allah saboda haka shi ma wannan shi ne abin da ya same shi wanda Allah ya aiko da alqur'anin kansa ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yau shi ma baya wannan tilan ya kuma tafi ba alqur'ani kuma an ci gaba da alqur'ani so yau malam shi ma ya zo ya tafi kuma za a ci gaba da alqur'ani za a dora a inda ya tsaya insha Allah ta'ala.
A cikin wata sanarwa da kwamishinan labaran Kano Comrade Muhammad Garba ya raba a daren jiya gwamnatin jihar Kano ta bayyana rasuwar attajiri Khalifa Isyaka Rabiu a matsayin babban jibi ga al'ummar musulmin duniya baki daya. Ana sa ran za a gudanar da jana'izar Khalifa Isyaka Rabiu a nan birnin Kano bayan isowar gawar tasa daga birnin London na kasar Burtaniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.